Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 16.22 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu a kai tsaye a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabo Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC. A cikin shirinmu na al'asariya yau Asabar 17 ga watan Satumbar shekarar 2016. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Russia ya ce kasarsa tana ci gaba da mutunta bangaren ta yarjejeniyar da suka cimma da Amurka a rikicin da ake a Syria, amma ya bayyana shakkukan dagewar Amurka. Bayan shekaru biyar yana bayyana shakkukan inda aka haifi shugaban Amurka Barack Obama, yanzu Donald Trump ya ce anan Amurka aka haife shi. Yawa ke sa ran bude taron kwanaki biyu na taron kolin kasashen yan ba ruwa na da za a yi a birnin Margarita da ke kasar Venezuela.
To madalla, ma'aikatan filayen jiragen saman Najeriya sun nuna adawa da yunkurin gwamnatin tarayya na sakarwa 'yan kasuwa wasu filayen sauka da tashin jiragen saman kasar. Domin kuwa ministan zirga-zirgar jiragen sama Hadi Sirika ya tabbatar da haka.
Zamu nemi masanu da shuni da kamfanoni na waje, kuma da yawan sun zo suna sha'awar cewa su karbi filayen jiragenmu kamar guda 10.
Hukumar zabe a jihar Edo ta bayyana dage zabar bagar jama wanda aka tsara za a yi a yau Asabar bisa abinda ta kira da zargin yiwuwar kai hare-hare na 'yan bindiga a lokacin zaben.
Zargi ba ka ce ba sun tabbatar ba ne, to amma ka san a wannan jihohin komai ya iya faruwa abin da ya shafi zaɓe. Ka san mu a Rivers, a Delta, inda siyasa ce ba dama a zo a yi zaɓe lafiya, ba a yi wani faɗa ba ko wani abu.
To bayan wannan akwai shirinmu na amsoshin tambayoyinku, amma da farko ga sahabin da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce kasarsa tana ci gaba da mutunta bangarenta a yarjejeniyar da suka cimma da Amurka kan tsagaita wuta a rikicin da ake a Syria, amma ya bayyana shakkukan dagewar Amurka kan wannan shiri. Yana mai cewa hukumomi a Washington sun fara baudewa kira da su suka yi na gudanar da aiki a bayyane. Mr. Putin, wanda ya bayyana ka a lokacin wata hira a talabijin yayin ziyara da ya kai Kyrgyzstan, ya ce sai ta yi Amurka tana son 'yan tawayen da suke yaƙi da gwamnatin Syria su ci gaba da zama cikin damara. Ya ƙara da cewa Amurkan ba za ta iya rabe 'yan tawaye na gari daga ɓangaren 'yan adawa daga waɗanda ya kira rabin waɗanda ɓata gari ne da kuma 'yan ta'adda. A makon jiya ne sakataren harkokin wajen Amurka da takwaran aikinsa na Rasha suka bayyana a Geneva cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicin da ake a Syria, wadda hakan zai ba da damar a fara jigilar wato ranar sallar Idi za a fara wato aiki da yarjejeniyar wato ranar Litinin da ta gabata, saboda hakan ya ba da dama a kai a fara ayyukan agaji. Jiya Juma'a jami'ai a Washington da Moscow suka bayyana fatar faɗaɗa yarjejeniyar tsagaita wutar, duk da cewa sun tabbatar ba a fara jigilar ayyukan agajin ba. Banda wannan, babu abin da Amurka da Rasha suka amince a kai a rikicin da ake a Syria. Bayan da ya share shekaru biyar yana shakkun inda aka haifi shugaba Barack Obama, ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya ce yanzu fa a nan Amurka aka haife shi. A shekara ta 2011 ne ɗan takarar na jam'iyyar Republican ya zama jagoran wata haɗaka da ke kirari ba tare da wata hujja ba cewa an haifi Mr. Obama ne a ƙetare. Tun sannan Trump ya ƙi fito kai tsaye ya yi magana kan abin da yake ji game da batun kamin jiya Juma'a da ya kawo ƙarshen surutan. A wani gangamin siyasa da ya yi jiya a nan birnin Washington, Trump ya zargi abokiyar takararsa Hillary Clinton a zaman wacce ta fara yaɗa wannan magana lokacin da ta yi takara da Obama a shekara ta 2008, amma binciken da kafofin yaɗa labarai daban-daban suka yi sun kasa gano shaidar tabbatar da wannan zargi da Trump ya yi. Bayan wannan sanarwa ce da ake sara Mr. Trump zai jagoranci 'yan jarida gewaye cikin sabon otel ɗin da ya gina, amma kwamitin yaƙin neman zaɓen Mr. Trump ya hana wasu 'yan jarida shiga, lamarin da ya janyo gardama har 'yan jaridar baki ɗaya suka janye daga ziyarar cikin otel ɗin. Yayin da take magana a wani taron mata baƙar fata a wuni na biyu da koma har ta fagen yaƙin neman zaɓe ba rashin lafiya da ta yi a wannan taro da aka yi a nan birnin Washington DC jiya, Clinton ta yi watsi da wannan sabon yunkuri na Trump, tana mai cewa shekaru biyar ya jagoranci yunkurin maida bakar fata na farko da ya jagoranci Amurka a zaman wadda ba dan kasa ba. An kafa harsashin yakin neman zaben sa baki daya kan karerai, inji Clinton. Amurka ta ce ba za ta amince da sakamakon zaben yan majalisa dokokin kasar Russia da Moscow ta shirya a zirin Crimea da ake shirin yi gobe Lahadi ba, irinsa na farko tun wato bayan da yankin tun bayan da Russia ta hade zirin da kasar ta a shekara ta 2014. Zirin bangare ne na kasar Ukraine. Takunkumin da aka kakaba a Russia saboda kama yankin Crimea zai ci gaba da aiki har sai Russia ta maida wa Ukraine yankin, kamar yadda sanarwar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya rattaba a hannu ta ce. Hakanan muna ci gaba da bayyana damuwa kan halin zamantakewa a Crimea, ciki har da makomar ƴan kabilar Tata tsiraru, ga kuma rahotanni da suka bazu ko ina cewa mutane sai bacewa suke yi da kuma cin zarafin bil'adama, in ji Kirby. Ministan harkokin wajen Ukraine Pavlo Klimkin ya ce baki ɗaya zaɓen ba halattacce ba ne, kuma ya nuna damuwa a yawan sojojin Rasha waɗanda aka tura yankin na Crimea. A halin da ake ce kuma wasu masu zanga-zanga da ba a bayyana ko su wane ne ba sun kai hari kan ofishin jakadancin Rasha da ke fadar Ukraine, inda suka yi amfani da knockout da safiyar yau Asabar. Masu zanga-zangar suna riƙe da bayanai da suke ikirarin cewa yau an yi amfani da knockout, gobe fa sai gurneti. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau ake sa ran fara taron kungiyar kasashen ƴan baruwanmu a wani tsibiri mai farin jini ga ƴan yawon bude ido a ƙasar Venezuela, kamin matsalolin tattalin arziki ya gigita yankin. Shugabannin kasashe 120 na kungiyar ake tsammanin za su halarci taron kolin na kwanaki biyu. Tsibirin da ake kira Margarita da matsalolin tattalin arziki suka dimauta da wato da aljannar ƴan yawon bude ido ne, wadda yanzu shara ta cike kan titunanta ga matsalar karancin abinci da ruwa, yawan ayyukan asha da kuma karancin masu zuwa yawon bude ido daga ƙetare kamin wannan taro da za a bude yau. Shugaba Nicolas Maduro ya ware wasu kudade domin tabbatar da kome ya tafi daidai a tsibirin, mataki da ƴan hamayyar kasar suka yi Allah wadai da shi, saboda a ce wasu taron zai ci miliyoyin kudin kasar. Kamar yadda jaridar fadar shugaban kasar Venezuela ta faɗa, taron kolin na kungiyar kasashen ƴan baruwanmu, kungiya da take son ta ci gaba da zama da tasiri duk da cewa zaman doya da manjar da ake tsakanin gigan kasashen duniyan ya kau, za su tattauna kan batun zaman lafiya da ci gabar tattalin arziki da kwanci damara a fagagen daga lamura da kasar ta ce ita kanta za ta ci gajiyar hakan, musamman a kamfen da kasar take yi na ganin an rage tono mai saboda farashin danyen mai ya inganta ganin hali da kasar ta shiga. Sojojin Isra'ila ta ce dakarunta sun harbe suka kashe wani mutum ba Falastine wadda ya daba wani sojan kasar wuka a yammacin kogin Jordan. Tarzomar wacce ta auku a safiyar yau Asabar, lamarin ya faru ne a wani wurin tsaro a birnin Hebron da ke rarrabe tsakanin Falastinawa da Yahudawa. Wannan ko yana faruwa ne kwana daya bayan da sojoji na Ukraine wato suka harbe suka kashe Falastinawa uku da suka kai hari a wasu lamura na daban-daban na Hebron da kuma gabashin birnin Kudus.
Sahabo Imam Aliyu kenan ya karanto muku cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ministan zirga-zirgar jiragen saman Najeriya Haji Sirika ya tabbatarwa wakilinmu Babangida Jibrin cewa gwamnati za ta danka wasu filayen jiragen saman kasar a hannun ƴan kasuwa, to sai dai kungiyar ma'aikatan filayen jiragen saman ta nuna adawa da wannan yunkuri.
A ƙarshen wani taro da kungiyar ta gudanar a birnin Ilori ta jihar Kwara, wanda kuma sakataranta na ƙasa Mr. Olayinka Abioye ya rattabawa hannu, ya buƙaci gwamnati ta dakatar da shirinta na sayar da wasu filayen jiragen sama na ƙasar da suka hada da nan Lagos da Abuja da Kano da kuma Port Harcourt. Kungiyar dai ta bayyana cewa mika wayannan tashoshi fofi layin jiragen sama ga yan kasuwa ba zai haifar wa kasar da mai ido ba musamman ma dai a wannan lokaci da gwamnatin ke neman kudaden shiga domin inganta harkokin yau da kullum a cewar sakataren kungiyar Mr. Abioye wayannan filayen jiragen sama guda hudu su ne ke samar da kudaden shiga ga sauran filayen jiragen sama guda 22 da gwamnatin kasar ta mallaka don haka ba su ga dalilin da zai sa a ce fanar da su ba a wata hira da yi da manema labarai a can baya dai ministan sufurin jiragen sama Captain Hadi Srika ya bayyana cewa ba gudu ba ja da baya gwamnatin tarayyar kasar za ta ce fanar da wayannan kamfanoni ko kuma filayen jiragen sama ga yan kasuwa domin gudanar da su yadda ya kamata
za mu nemi masanu da shunu da kamfanoni na waje kuma da yawan sun zo suna sha'awar cewa su karbi filayen jiragen mu kamar guda 10 hudu na farko wato Port Harcourt da Lagos da Abuja da Kano za mu gwama wasu yan kanana wanda za su murka kasuwanci da su muna kai kaya waje muna shigowa da su cikin gida za su karbi wannan airport namu wato filayen jirage su gina sababbi katakau su sa duk kayayyakin da ake bukata na ganin cewa jirgin sama filin jirgin sama ya daidai da irin na duniya baki daya sannan su riga dan ba mu wani abin muna sa aljihu sannan su kuma su rike shi zuwa tsawon kila shekara 15 20 ko 25 in sun gama su dawo mana da shi mu sake yin wata yarjejeniya tsakanin mu da su ko kuma ba wani amfanin wannan shine ba dai sai da haka ba saboda ka filin jirgi na al'umma ne na kasa ne kuma idan suka sa kudin suka gina to kuma in suka dawo mana da shi suna ansa kudi misali kashi 80 muna ansa 20 to aka wuce jawon shekarun suka mai da kudin su kuma sai abin ya juya mu karbar 80 suna karba 20 suna rane kawai wannan ita ce hanya mafi sauki wanda abubuwan za su yi amfani gwamnati ba ta da kudin tukunna yanzu da su irin waɗannan abubuwan na gine-ginen da ake kallo
to ko bayan ce fanar da filayen jiragen sama kowane mataki gwamnatin Najeriya ke dauka na inganta filayen jiragen saman da ake da su a kasar da kuma kafa wani kamfanin jiragen sama mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya kamar da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi alkawari ga dai Captain Hadi Srika
wannan magana tana nan amma ba wani abu ne ba wanda kasan za a yi wai da an ce a yi kawai sai yanzu gobe wani abu ne wanda abu ne na kimiyya da fasaha da kuma kwarewar haka din da ma kwarewar tafiyar da kasuwanci da jibanci zirga-zirga musamman ta jiragen sama wacce take tana da bambanci da yawancin nau'in irin wannan kasuwanci na harko kenan na biyun su bisa ga doka da ka'idar gwamnati sai an bi wasu hanyoyi da tsari wanda gwamnati tsara idan za a irin wannan abin domin ba wani abu ne wanda gwamnati za ta dauki kudi da sai jirage ta kafa a'a wani abu ne wanda ke so masu hannu da shuni da yan kasuwa da kamfanonin da ke waje da na cikin gida su hada karfi da karfe da gwiwa su yi kafa shi wannan kamfanin ita gwamnati kuma ya iya yiwuwa ta dan sa hannun jari kadan don ta samu bakin tsawatawa a cikin shi wannan kamfanin domin tarihi ya nuna cewa duk kamfanin da aka kafa wanda suke na gwamnati ne kawai sai a maida abin a tashar holiya
yanzu aka dai filayen jiragen saman Najeriya tare kuma da kamfanin jiragen saman Najeriya na fuskantar matsala da ya shafi harkokin gudanarwa tare da wasu kamfanonin jiragen saman halin da ake ciki suka dakatar da ayyukansu na wucin gadi al'amarin da masana harkokin tattalin arziki da kuma zirga-zirga ko sufurin jiragen sama ke ganin ba zai haifar wa kasar da mai ido ba Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos
Hukumar zabe a jihar Edo ta dage zaben raba gardamar da za a yi yau Asabar bisa zargin yiwuwar kai hare-haren yan bindiga a lokacin zaben ga wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto
Hukumar zaben dai ta bayyana dage zaben bisa shawarwarin jami'an tsaro da ke nuna cewa akwai barazanar hare-haren yan bindiga a lokacin zaben to sai dai kuma jam'iyyar adawa ta PDP a jihar na nuna damuwa akan dage zaben Alhaji Musa Saidu dan jam'iyyar PDP ne kuma ga abin da yake cewa akan dage zaben
to ba mu ji dadin dage zaben ba amma jam'an tsaro sun ce akwai wani abu ne suka hangur wani zai ka tuwa ko ta shankari to ai ba ni da daga zabe saboda kasan ana so zaman lafiya ne
jam'iyyar APC mai mulkin jihar Edo ta zargi jam'iyyar PDP da shirin auno yan bindiga musamman gwamnonin jihohin Delta da Rivers
zargi baka ce ba sun tabbatar bane to amma kasan a wannan jihohin komai ya iya faruwa abin da ya shafi zabe kasan mu a Rivers a Delta inda siyasa ce ba dama a zo ai zabe la lafiya ba a yi wani fada ba ko wani abu amma dai kasan mai hali baya barin halin shi ai.
Ita ma jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta bayyana matsayinta dangane da dage zaben. Alhaji Sahabi Aliyu JP na zaman mai baiwa gwamnatin jihar Edo shawara kuma ga abin da yake cewa
dage zabe ba alhakin jam'iyya bane ba alhakin hukumar zabe ne. An samu labarin cewa hukumar tsaro tana ba da shawara a dage wannan zabe saboda al'amuran tsaro. Dukkan babban abin da su al'umma shine su tsare lafiyar su da dukiyoyinsu. To a gaskiya zafiri kowa a kasar nan abin da yasa aka kawo jam'iyyar APC ta winning shine akan tsaro na Boko Haram da Buhari alƙawarin zai yi kuma yayi yanzu nan kuma kowa ya gani. To mu muna ba da goyon baya akan ko menene na tsaro a gyara.
Kamar dage zaben nan da aka yi an nuna cewa kamar akwai wasu yan siyasa da ake zargi za su auno yan bindiga na Niger Delta don su kawo tashin hankali. Shin ku yan jam'iyyar APC ya kuke kallon wannan zargin da ake tawa yan siyasa?
Kace ta yan siyasa ba. Kace jam'iyyar PDP. Jam'iyyar PDP komai tana iya yi kuma an gani an yi in ka gani ko a riba sai kaga abin da aka yi gwamnan da atsaye yanzu nan ta'addancin da aka yi riba an kashe mutane ai musu ta'addanci komai a jam'iyyar PDP.
Dalilin tsaro dai shine yayi jallin dage zaben har sai nan da makonni biyu masu zuwa da koyaya yan jihar ta Edo ke kallon wannan mataki ga abin da suke cewa.
My name is Julie Itoseri. I'm a PDP woman in Nyakwata. The election pay me. I want.
Tana cewa ne sunana Juliet Ikopare ni yar jam'iyyar PDP ce dage zaben gwamna a jihar mu ta Edo bai mini dadi ba saboda mun san cewa jam'iyyar mu ta PDP ita ce za ta ci zaben.
Wannan
tana cewa ne a cikin harshen Benin dakatar da zaben gwamna da hukumar zabe ta yi a jihar mu ta Edo gaskiya bai min dadi ba gara a gudanar da zaben a gama a tunanina hakan fa kuma baya ne. Wani abu mai daukar hankali shine na yadda jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta Edo ta zargi gwamnonin jihohin Delta da Rivers da shirin auno wasu yan bindiga masu tarin yawa da suka yi daren mikiya a jihar ta Edo da niyyar ta da zaune tsaye a lokacin zabe. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Kar a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington da ke gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa game da yawan kasashen Afirka da kasar Faransa ta raina da kuma ansar tambayar haɗin gwiwa ta su Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba kan tarihin Burkina Faso. Dan jin amsoshin waɗannan tambayoyin mun tuntuɓi masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya fara da kasashen Afirka rainan Faransa.
Da farko dai yana da kyau mu waiga baya ta fuskar abin da ya shafi kasashen da suka yi wa sauran kasashen mulkin mallaka. Musamman da kuma dalilin da ya jawo suka yi musu wannan mulkin mallaka din. Abu na farko a gurguje wannan abu ya faru a karni na 19 zuwa cikin karni na 20 haka. Akwai kasar Birtaniya ita ce tafi mamayar kasashe a cikin yankin Afirka da kuma kasashen Asiya. Sannan sai kasar Russia da kasar Spain, akwai kasar Portugal, dukkan su sun yi masauran kasashe mulkin mallaka. To ita kasar Faransa ita ce ta biyo bayan su a yawan kasashen da ta yi mulkin mallaka a bangaren yankin kasashen Afirka. Misali idan ka dubi yankin arewacin Afirka zaka ga akwai kasar Morocco wanda kasar Faransa ta yi mulkin mallaka musamman daga shekara ta 1912 zuwa shekara ta 1956. Sannan akwai kasar Algeria wanda Faransa ta yi mata mulkin mallaka daga shekara ta 1832 zuwa shekara ta 1962. Sannan akwai kasar Misira wato Egypt kenan. Ita ma wato kasar Faransa ta yi mata mulkin mallaka a yankin arewacin Afirka wato Maghrib kenan daga shekara ta 1798 zuwa shekara ta 1801. Sannan akwai kasar Tunisia ita ma Faransa ta mata mulkin mallaka daga shekara ta 1881 zuwa shekara ta 1956. To sannan akwai wasu kasashe kanana a wannan yanki. So idan aka tafi yankin Afirka ta Yamma, wato West Africa kenan, akwai kasashe kamar su Ivory Coast wanda Faransa ta yi mulkin mallaka daga shekara ta 1843, sannan ta samu mulkin kai a shekara ta 1960. Sannan akwai kasar Dahomey da kasar Benin Republic daga shekara ta 1883, su ma suka samu yancin kai a shekara ta 1960. Bayan nan akwai kasashe kamar su Sudan da Mali, su ma a daidai irin wannan lokaci kasar Faransa ta yi musu mulkin mallaka. Sannan akwai kasar Guinea wanda Faransa ta mallake ta daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1958. Sannan akwai kasar Mauritania daga shekara ta 1902 zuwa shekara ta 1960 lokacin da suka samu mulkin kai. Akwai kasar Niger, wato Niger Republic, wanda suke da makwabtaka da kasar Nigeria, wanda su ma aka musu mulkin mallaka karkashin mulkin kasar Faransa daga shekara ta 1890 zuwa shekara ta 1960 lokacin da suka samu mulkin kai. Kamar yadda na ambata, akwai kasar Senegal. Faransa ta shiga kasar tun daga shekara ta 1977, ba su samu mulki ba sai shekara ta 1960, daidai shekara ɗaya kenan da Najeriya ta samu mulkin kai. Sannan akwai Ofa Bolta, ita ce ake kira Burkina Faso, wanda ita ma ta samu mulkin kai a shekara ta 1960, amma tun shekara ta 1896 kasar Faransa ta musu mulkin mallaka. Sannan akwai kasar Togo, ita ma wanda ake kira Togoland, wato ita ma kasar Faransa ta shige ta daga shekara ta 1918, amma ba su samu mulki ba sai shekara ta 1960. Sannan akwai kasar Gambia, ita ma kasar Faransa ta mulke ta daga shekara ta 1681 zuwa shekara ta 1857. Waɗannan yankin jerin ƙasashe kenan ta wannan a wannan yanki. Sannan idan aka koma ɓangaren abin da ya shafi Equatorial Africa, akwai ƙasashe kamar su Chadi, akwai ƙasashe kamar irin su masu Cameroon, su ma duk an musu mulkin mallaka. Akwai Sao Tome Principe, ita wannan ƙasa daga shekara ta 1709 ƙasar Faransa ta mallake ta. Sannan idan aka tafi gabacin Afirka, za a ga akwai ƙasar Eritrea daga shekara ta 1838 ƙasar Faransa ta mulke ta, ba su sake ta ba sai shekara ta 1853 a lokacin wata ƙasa ita ma ta zo ta karbi jagorancin wato ƙasar Birtaniya kenan. Sannan akwai ƙasar Madagascar, ita kuma ƙasar Faransa ta mulke ta a shekara ta 1896, ba su samu mulkin kai ba sai shekara ta 1960. Sannan akwai sauran kasashe ƙanana, musamman ma akwai abin da ake kira, akwai wasu ƴan tsibirai da wayannan suka zo ƙarƙashin mulkin Faransa a wancan lokaci. Yawancin su sun dunkule sun zama ƙasa ɗaya. To bayan nan dalili babba da ya jawo yawanci wayannan kasashe suka shigo suka mulki kasashen Afirka, suka mulki wasu kasashe a cikin ƙasar yankin Asiya, shine saboda abin da ake kira Industrial Revolution, wato bunƙasa, wato an gano amfani da manya-manyan injina da mashina waɗanda za su maye gurbin bautar da mutane da ake yi. Saboda haka suna buƙatar kayayyakin da wayannan manya-manyan masana'antu nasu za su sarrafa. So ba za su iya samun hakan ba, kamar irin su gyaɗa, irin su auduga, irin su da sauran kayayyaki haka. Sai idan sun zo yankin Afirka masu albarka, masu dubban arziki. Saboda haka ne aka samu aka yi mutane mulkin mallaka. Sannan kuma rarraba-rarraban kasashen na tsakanin kasashen Turawa shi yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya jawo yakin duniya na farko. Saboda kowace ƙasa ta zo yankin Afirka tana so ta kama yankin da zai iya samar mata da kayayyakin arzikin da za su iya sarrafawa a manya-manyan masana'antunsu. Wannan shi ne daga cikin dalilan da ya jawo har aka yi wa ƙasashe kamar irin su waɗannan da muka lissafa aka yi musu mulkin mallaka ƙarshen mulkin ƙasar Faransa. Sannan ita ma Burtaniya ta yi ma ƙasashe mulkin mallaka, musamman ma ita ce ta farko musamman wurin kama manya-manyan yankuna a kasashen Afirka da kasashen Asiya, in farma har kasar Amerika ta zauna karkashin mulkin kasar Burtaniya, wanda daga baya a shekara ta 1770 kai suka samu mulkin kansu saboda wato gwagwarmaya da suka yi a wani yaki da aka yi na kwatar yancin kai. To waɗannan kenan daga cikin kasashen da kasashen Faransa ta yi wa mulkin mallaka a takaice.
Yawwa, to Dr. Mungode, sai kuma tambaya ta gaba, wacce tambaya ce game da tarihin ƙasar Burkina Faso da Malam Bala Muhammad Damban da Garba na Hali Kamba suka yi.
To, ƙasar Burkina Faso ƙasa ce wacce take da dumbin tarihi, musamman ma idan aka yi la'akari da yawan jama'arta da irin al'adunsu da yankin da ƙasa ta samu kanta a ciki da addinin da suke bi. Ƙasar Burkina Faso ta yi iyaka da ƙasar Mali daga ɓangaren yamma ko in ce arewa maso yamma, sannan ta yi iyaka da ƙasar Niger daga arewa maso gabas, sannan ta yi iyaka da ƙasar Benin Republic daga kudu maso gabas, sannan ta yi iyaka da Cote d'Ivoire da Ghana da kuma Togo ta ɓangaren kudancin ƙasar ita ta Burkina Faso. Ita wannan ƙasa ce wacce Allah ya albarkace ta da yawan jama'a, musamman idan aka dubi ƙididdigar yawan jama'arta, musamman a lissafin shekara ta 2015, shekara da ta wuce kenan. Yana ba da alƙaluma kamar mutum miliyan 18,450. Wannan ƙasa ce wacce tana da yarurruka da ɗan dama. Amma babbar ƙabilar da ke cikin wannan ƙasa ita ce ƙabilar Mosi.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin Burkina Faso da wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To an gaye sheka Mala Ibrahim, amma kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ƙasarsa tana ci gaba da mutunta ɓangaren ta a yarjejeniyar da suka cimma da Amurka kan tsagaita wuta a rikicin da ake a Siriya, amma ya bayyana shakku kan dagewar Amurkan. Yana mai cewa hukumomi a Washington sun fara bauɗewa kiran da su kansu suka yi na a gudanar da komai a bayyane. Mr. Putin, wanda ya bayyana haka a lokacin wata hira a talabijin yayin ziyarar da ya kai ƙasar Kyrgyzstan, ya ce sai ta yiwu Amurka tana son ‘yan tawaye da suke yaƙi da gwamnatin Siriya su ci gaba da zama cikin ɗamara. Ya ƙara da cewa zai yi wa Amurkan wuya ta rabe tsakanin wato ‘yan tawaye na gari da kuma ‘yan ta’adda da kuma ɓata gari. Bayan shekaru biyar yana shakku inda aka haifi shugaba Barack Obama, ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya ce yanzu dai an haife shi ne a nan Amurka, iyaka kenan. A shekara ta 2011 ɗan takarar na jam'iyyar Republican ya zama jagoran wata haɗaka da ke ikirari ba tare da wata shaida ba cewa an haifi Mr. Obama a ƙetare. Tun sannan Trump ya fito kai tsaye ya yi magana kan abin da yake ji game da batun kamin jiya Juma'a da ya kawo ƙarshen surutai game da wannan al'amari. Amurka ta ce ba za ta amince da sakamakon zaben ‘yan majalisar dokokin Rasha da Moscow take shirin za a yi a Crimea da ake shirin yi gobe Lahadi, irinsa na farko tun bayan da Rasha ta haɗe da yankin da ƙasar ta shekara ta 2014. Zirin ɓangare ne na ƙasar Ukraine, takunkumin da aka ƙaƙaba a Rasha saboda kama yankin Crimea zai ci gaba da aiki har sai Rasha ta maida wa Ukraine yankin, kamar yadda sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana.
To duka da takaitattun labaran muka kammala shirin yanzu na la'asar, sai kuma da daddare in Allah ya kai mu za mu sake dawowa. A madadin sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa ya karanto mana labaran duniya, da kuma Siyon Girma wacce ta bada umarnin shirin, sai kuma injiniyan mu na yau Shadrack Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Ku zama lafiya.